been talking about. The voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel, tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shiri na daren rana Asabar, 4 ga watan Fabrairu shekarar 2023. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa ana ci gaba da matsa lamba game da halin da ɗan Najeriya ya tsinci kansa game da wannan matsala ta sabon kuɗi.
An san cewa Babu Buhari yana kwana da talaka yana tashi da shi, a ce kuma an kawo abin da zai cutar da talaka ba mai magana ba, kuma ba a yi magana an gyara ba, ba daidai ba ne.
Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku, sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka waɗannan, sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A hukumance, Rasha ta hada da yankunan Ukraine da ta mamaye a cikin gundumar soji ta gabashin Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya a yau Asabar a cikin rahoton tsaronta na sirri. Ma'aikatar ta ce labarin haka ya ta'allaka ne kan wani rahoto da ya bayyana cewa an sanya yankunan Donetsk da Luhansk da kuma yankin Zaporizhia da Kherson a ƙarƙashin wata rundunar komanda mai anini uku da ke da mazauni a Rostov-on-Don. Rahoton ya ce sai dai kuma da wuya wannan yunkurin ya yi wani tasiri nan take a cikin mamayar da Rasha take yi wa Ukraine. Ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a jiya Juma'a sun cimma matsaya kan ƙayyade farashin dataccen mai da Rasha ke fitarwa. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta faɗa wata sanarwa cewa yarjejeniyar ta biyu ne bayan farashin ɗanyen man da Rasha ke fitarwa da aka ƙayyade a watan Disamba, wanda kuma ya taimaka wajen inganta manufofin takaita babbar hanyar samun kuɗaɗen shiga na Rasha da take samar da kuɗaɗe ga yakin da take yi da Ukraine da ya saba ƙa'ida. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa wani jirgin balan-balan na leƙen asiri na China yana shawagi a saman yankin Latin America kwanaki biyu bayan da aka gano wani balan-balan irinsa mai tashi sama sosai yana tafiya a sararin samaniyar Amurka. Sakataren watsa labarai na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Reeder, ya faɗa wata sanarwa a kafafen yaɗa labarai cewa muna ganin rahotannin jujjuyawar wani balan-balan a Latin Amurka. Ya ce a yanzu muna iya ganewa wani balan-balan ne na leƙen asiri na China tun da farko a jiya Juma'a. Reeder ya faɗa wa manema labarai a Pentagon cewa an tura balan-balan ɗin da ke shawagi a saman Amurka ne domin leƙen asiri, wanda ya sabawa dokar sararin samaniyar Amurka da kuma ta ƙasa da ƙasa, duk kuwa da dagewar da ƙasar ta China ta yi kan cewa an kera shi ne domin binciken yanayi. Ya ce ba zai je ga hakikanin bayani ba, amma jami'an tsaron Amurka sun san cewa balan-balan ne na leƙen asiri, kuma sun isar da sakon rashin jin daɗin su ga jami'an ƙasar China a matakai daban-daban. Faforoma Francis ya nemi jajantawa jama'ar Sudan ta Kudu da suka daɗe suna shan ukuba, yayin da ya soma cikakken ranar farko ta ziyarar sa a ƙasar da ke fama da tashin hankali da fatara da rikice-rikice, ta hanyar ƙarfafawa shugabannin addini da mataimakansu da su yi wa al'ummarsu hidima. Bayan isa a sabuwar ƙasar a ziyarar farko da wani faforoma ya taɓa kaiwa a jiya Juma'a, Francis ya kwashe tsawon ranar ta yau Asabar wajen addu'o'i ga ma'aikatan majami'a, kana da kuma 'yan ƙasar Sudan ta Kudu da yaƙi da ambaliyar ruwa da sauran tashe-tashen hankali suka tilasta musu barin gidajensu. Francis musamman yana mai da hankali kan bukatun matan Sudan ta Kudu, waɗanda rabin su aka yi musu aure kafin su kai shekaru 18, waɗanda kuma ke fuskantar barazanar musgunawa da azabtarwa da kuma fuskantar matsalar mutuwa a lokacin haihuwa mafi yawa a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Peru sun koma toshe wani yunkurin shugaban ƙasar na ƙara matso da lokacin zaɓe zuwa wannan shekara ta 2023. Masu zanga-zangar a ƙasar sun buƙaci a gudanar da sababbin zaɓuka, to amma majalisar dokoki ta ƙi amincewa da hakan. A jiya Juma'a, wani kwamitin majalisar dokokin yayi watsi da kudirin dokar sabon zaben da shugaba Dina Bolotre ya gabatar tun ma kafin a gudanar da muhawara kan kudirin. Kasar ta Peru ta kasance cikin rikici tun a farkon watan Disamba, sa'ad da aka kama shugaban kasar na wannan lokacin Pedro Castillo bayan yunkurin rusa majalisar dokoki da gudanar da mulki bisa dokar dikiri. Balote shine mataimakin shugaban kasa na Castillo a lokacin. An kashe gomman mutane a zanga-zangar da aka yi a kowace rana da ta mamaye daukacin kasar tun sa'ad da aka kama Castillo. To sai dai kuma ƴan majalisar dokokin sun maido da lokacin gudanar da zaben da ada aka shata yi a shekara ta 2026 zuwa watan Afrilun shekara ta 2024. Masu shari'a a jiya Juma'a sun wanke Elon Musk daga zargin alhakin asarar masu saka jari a wata shari'a da ake tuhumar yin zamba bisa sakonninsa na Twitter a shekara ta 2018 da ke kirarin ƙarya na cewa ya tanadi kuɗaɗe domin sayi hannayen jarin kamfanin ƙera motoci masu amfani da lantarki na Tesla. Sakonnin na Twitter sun aika da farashin hannayen jarin kamfanin na Tesla a yayin da su kuma masu hannayen jari suka gurfanar da Musk a gaban kotu, suna cewa hamshaƙin attajirin ya yi ganganci a wani yunkurin murƙushe masu saka jari da ke ƙalubalantar kamfanin. Alƙalan sun shafe kusan sa'o'i biyu suna tattaunawa kafin komawa zauren zaman kotun a San Francisco, inda baki ɗayansu suka yi ittifaƙin cewa da Musk da hukumar gudanarwa ta kamfanin na Tesla duk ba wanda ya aikata wata halayya ta damfara ta hanyar saƙonnin na Twitter da kuma abin da ya biyo bayansu. Musk ya wallafa wani saƙo a shafin Twitter yana bayyana farin cikinsa akan hukuncin.
To a gaida Murtala Faruk da labaran duniya. To sai dai an ce baya bata nisa game da labarin babban balan-balan da ke yawo ta kasar China a sararin samaniya Amurka. Yanzu haka sojojin Amurka sun harbota a yankin tekun Carolina. To labarin ya zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da wasu jihohin Najeriya suka fara zanga-zanga domin kyamar dokar canza kuɗin naira a ƙasar, wasu gwamnoni da ke wato da ƴan gani kashe na ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sun shige gaba gurin ƙalubalantar tsarin canza kuɗin naira da ya jefa talakawan ƙasar cikin fitina. Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar ya shaida wakilin Umar Faruk Musa a Abuja cewa sati guda da shugaba Buhari ya ɗauka idan za a cika yana wato tabbas dole a ɗauki mataki.
To na daidai Umar, ba magana sati ɗaya ba ne, magana emergency ce ta yanzu-yanzu, domin kafin sati ɗayan nan Allah kaɗai san mutanen da za su karye, Allah kaɗai san mutanen da za su mutu talakawa wanda sun je sun sa kuɗinsu a banki ba su samu ba. Yanzu yaya za mu yi da masu saida goro, masu jarin na 20, masu saida karas, masu saida aya, masu saida dabino, masu saida ɗan kayayyaki jarin su 20,000-30,000 sun je sun sa a banki sun kasa samu su ci gaba da sana'a. In ma sun karɓo sun ci gaba da sana'ar, babu mai siya saboda babu kananan kuɗin, babu manyan, ba mai siya, ciniki ya tsaya cik a ƙasar nan. Abin nan na emergency ne, na yanzu-yanzu ne. Abin da ya kamata a yi, tsarguwa ta riga ta shiga, a saki kuɗi a ba mutane, ko sabo ko tsoho, duk wanda yake da kuɗin sa yake son ɗauka a bashi kuɗin sa ya ɗauka. Kowa hankalinsa zai dawo, ciniki zai dawo, tattalin arziki zai dawo. Mallam Umar, akwai tashin hankali. Jigawa shekara 5-6 da ta wuce ita ce ta fi kowace talauci a Najeriya. GDP na yana trillion ɗaya, a shekara 5 mun yi sa'a da kyar mun mai da shi trillion 2,600, mun inganta sana'o'in mutane da noma da kiwo, yanzu duk ya watse.
To amma gwamna, abinda wasu da dama suke ta hango ko suke hasashe shine ai babu ma sababbin kuɗaɗen a bankunan, shi ya tsanya ba iya badawa, kuma tsofaffi in sun shiga ba su fitowa. To ya za a yi cikin wannan halin?
A dawo da tsohon ayi, sai sanda suka shirya suka yi sababbin sai dokar. Wannan dokar mai ta haifar banda tashi hankali. Barawo nawa aka kama, wani ɗan siyasa aka hana campaign dan ba shi da kuɗi? Duk wani babban mutum hankalinsa a kwance, yana gida, yana order tumatur, yana order abincinsa ta waya. Amma talaka na a Jigawa wanda yake ƙauye, an ce a zo a banki a canja, sai ya biya 1,000, ya zo banki ya yi ni koya kwana biyu yana cin abinci, yana bin layi, sannan ya samu 20,000 ya koma. A 20,000 ɗin sai already ya kashe 2,000, 10% ya lalace a kuɗinsa.
Amma wani abun damuwa shine kamar ku ƴan jam'iyyar APC ku kuka fi damuwa daga wannan tsa tsare-tsaren domin ku ne haurin shugaba Buhari kuka je. Me yasa su ɗaya bangaren ƴan sauran jam'iyyun adawa ba su nuna sun damu ko sun nuna a canja wannan tsarin ba?
To mu muke mulki yanzu, duk abin da zai shafi talaka yana wuyanmu, yana haƙƙinmu, dole mu matsa a gyara. Mu kuma ƴaƴan baba Buhari ne, kowa ya sani duk abin da za a yi a ce baba Buhari ba a gwamnatin nan ba ya daidai ba, yana tada mu hana hankali, yana hana mu bacci. Kuma an san cewa baba Buhari yana kwana da talaka, yana tashi da shi, a ce kuma an kawo abin da zai cutar da talaka ba mai magana ba, kuma ba a yi magana an gyara ba, ba daidai ba ne. Su sun maida abin siyasa, su NPDP suna ganin wannan abin da ake yi zai dakushe jam'iyyar mu, shi yasa suke ta cewa kar a daga, kar a yi kaza, kar a yi kaza, domin talaka ya takura ya takura, ya ce APC ta kawo masa mugunta, wanda kuma ba haka ba ne. Allah ne yake ba da mulki ga wanda ya so, ka nufi alheri ga kowa sai Allah ya taimake ka. Amma wannan tanadi da suke na cewa kar a canja, har dan takararsu ya fito ya ce kar a ƙara kwanaki, duk masifan nan da ake sha a Najeriya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ne mai bada mulki hikimomi da tsare-tsare irin wannan, na yanda za a cizguna a talaka dan a nemi mulki, ba zai kaifar da komai ba sai abin da Allah ya shirya. Ba ta zancen mulki ake ba, ta jantan alƙawarin da muka dauka na kyautata a talakawa, shi yake damunmu, shi ne yasa muke magana.
Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar kenan a tattaunawarsa da wakilin Umar Faruk Musa. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah kuma na ƙarin haske kan wannan tambayar. Wai idan kungiyar ƙwallon ƙafa ta sayar da ɗan wasan ta ga wata kungiyar, shi ake baiwa kuɗin ko kungiyar da ta sayar da shi ce za ta riƙe kuɗin? Masu tambaya kawo mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga. To idan masu tambayar kawo mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga na saurare, ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo muku daga tsohon mai baiwa gwamnan jihar Adamawa shawara akan harkokin wasannin ƙwallon ƙafa Sabo Ziko. Bari dai in kauce gefe guda in bar ku da Salisu da Coach Ziko.
Yana hakika ni ne Coach Sabo Ziko, former technical advisor na Adamawa Queens, mazaunin Adamawa State, Nigeria.
To, Coach, akwai wata tambaya da na haɗin gwiwa wadda kawo mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga suka aika wa sashen Hausa, na cewa suna neman sani wai shin akwai cinikayya da ake yi na ƙungiyar ƙwallon ƙafa da ƴan wasanta? Idan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta sayar da ɗan wasa wa wata ƙungiya, shin ɗan wasan ake baiwa kuɗin ko dai ya lamarin yake?
To, masha Allah, wato wannan akwai tsakanin kungiyoyin ƙwallon ƙafa. Wato idan ɗan wasa yana kamar alal misali kungiya A, so sai wani club kamar BC suna son wannan shi ɗan wasan, to suna da wanda ake kira agent. Yanayin sayar da sayarwa akwai hanya da yawa, mu bari mu fara da shi agent kenan. To su za su yi contacting agent ɗin, agent ɗin kuma shi zai contacting club ɗin, mun ga wane muna so. To shi player da yake wannan club ɗin A ɗin, alal hakika watakila yana da sauran contract da su. Idan aka approach nasu an ce ana son shi, to idan akwai sauran contract, to duk maganan kuɗi ne, sai a ƙara kuɗi ya zama na su ba su yi asara ba. Da kuɗin da za su yi da sayar da shi da kuma kuɗin su da su ya rage akan shi wannan player din, sai su ƙara. Idan sun ƙara, A za ta sayar ma B da ɗan wasa. So idan aka samu aka shirya A ta sayar musu da wannan, shi ɗan wasan ba zai samu koko ba a ciki. Team su da su su ne za su yi kasuwancin su. To ma ko ni percentage shi agent ne kawai watakila zai samu a ciki, amma ɗan wasa shi ba abin da zai samu a ciki. To club da club kuma ba wai lokaci ɗaya za ka biya kuɗin ba, za ka ringa biya kaɗan kaɗan har shekaru kaza, ko don hana abu yanzu ya tashi na yin tsada. Shi ƙwallon ya zama harka ne sosai na kuɗi, wani za su yi shi £50 million ko euro ko dollars, ka ga wannan ba ƙaramin kuɗi ba, dole su ma hankali hankali za su ringa biya, ba wai lokaci ɗaya za su ce mun cire miliyan. To in haka yaka za ga shi bonus suka ma samu wani riba ba a ciki. To ana da geka shi wanda aka siya ba abun da zai samu a ciki, sai wa'annan club ɗin su ne za su samu kuɗinsu. Shi kan already dama akwai abun da ake kira weekly wages. To wannan weekly wages shine za a shirya da shi mu amurin da baka da bonus weekly wages a tattara maka a wata sai kaga ko a satin din mutum ya karbi kusan a kudin Najeriya maybe million 50 million 100 a sati
wato shi wannan weekly wages da ka kira
na'am
bai cikin wannan kudin kwantaraki din ne
a bai cikin wannan tsakanin club din an ce transfer tsakanin club da club ne sai dai idan shi contract ne shi ya kare da wannan team da yake zaune to anan idan team contract na shi ya kare to akwai abin da ake kira free transfer ba ruwan shi da wannan club din kuma manager shi irin kafin wata shida manager zai ringa manager shi zai ringa neman inda zai koma in ya samu ya tafi to anan za su je su shirya manager zai shirya yaron mu zai zo kaza kaza idan suka shirya to manager shi ma yana da 1-10% sai abun da aka shirya da shi za a ba manager shi dan wasa kuma zai shirya da shi nawa za mu baka wata to allowance bonus za ka nawa shine wannan za ta tara to a wannan tare ne yanzu kaman shi halin na inga wanda ke bugawa Manchester City din nan da wannan kare da aka yi so in ba don Ronaldo ya sani ba kusan shine mafi kowa karban kudi a duniya wannan karanan kare da aka yi mishi ne to amma su ji su fito su bayyana wa mutane ya wannan kare yake
to eh coach duba da cewa shi su waɗanda suka aiko wannan tambaya su masaniya suke so su fahimta naji daga fara kace bari mu fara da wannan baya ga wannan tsari da kai bayani na misali cewa kai wata kila kwantarajin dan kullu a wancan guri kaza bai kare ba kuma wata kungiya take bukatar sa to naji kaman ka dan fara wani bayani kan cewa akwai wata cinikayya kuma da za ta iya gudana amma tsakanin manager wanda zai nemi inda dan kullu zai je to shi wannan kudin kuma ya yanayin fasalin kudin yake
dai duk tafiyan su daya to amma a wannan din idan contract bai kare ba za su sake shi a sabake ba to dole kudin wannan zai fi wancan saboda wannan yana da contract agreement da su kuma wannan contract agreement din dole sai ya kare kafin a sake mutum to contract bai kare ba bayan da su sake shi ko sai da shi a raha ya tafi sai dai idan sun gaji da shi kuma yana ta karban kudin su to wannan za su ya su sallame shi yansu su ya tsara an baka ba riba ake nema so riba ake nema idan abun ya tafi akan miliyan ɗaya ne to in akwai kwanta a kansa sai su fara sai akai miliyan biyar ko miliyan shida saboda kudinsu su ma ya fito a ciki ya shi sa wani kwanza ga kaman manyan yan wasa sun zo sai ne zai ga shekara da su gani in club ya musu ci gaba shekara da ma an samu irin yara ka sai ga su ne sai ne shekara uku shekara biyar su kudin da za a bayar din zai ka ji kudi da yawa kawai amma shekarun yana da yawa to idan sun zo sun goge za su tafi sai su ce sai an biya su wannan kudane
to yanzu coach bari mu je ga mu dan samu masaniya coach dangane da shi Cristiano Ronaldo duba da cewa naji an ce ina gani a kafafen sada zumunta haka da sauransu ya koma yana bugawa wata kungiya a kasar Saudiya kuma kamar an ce shine ma mutumin da yafi kowane dan wasa karban kudi haka ya lamarin yake ne
ala hakika haka ne a yanzu kam don babu kaman shi saboda su Saudi suna da kudi sannan kuma a kashin gaskiya suna so su tun shiga ma ba suna so shiga harkan kwallo ba tun da aka yi World Cup nan sarkin Saudi nan da ya gani hankalin shi sai tashi shi yana daga cikin wanda ya sa aka kawo Saudi don ya ba su goyon baya amma ba su ga ba su kawo shi ba amma shi ba su goyon baya kan a kawo Kristi ko nawa ne zai shine kuma suke biyan shi yanzu a shekara biyu nan zai karbi kusan miliyan 500
a shekara biyu
so duk duniya in kada wannan duk wani shugaban kasa bai karba wannan kudin in banda yan wasa ba wanda suke karban wannan kudin ne a shekara biyu ba wai naira ba pound sterling miliyan 500 don duk wani shekara miliyan 250 ko ne to banda wannan akwai su wasu talla da wasu abubuwa da yake so a takaice kudin da yake samu dai wannan bawan Allah a karamin kudi bane to kuma kaga su Saudi yanzu suna so su yi wasu World Cup na suna so su yi boosting moral na sports a cikin Saudi ga Qatar su ne World Cup su ma suna so su yi wasu World Cup sannan ka shiga cikin Turai sun sai clubs su PSG da Ingila kuma su irin su Man City ne akwai team din da yanzu suke so su ya kan Manchester United ko da yake manzaman za su yar musu ba dai akwai kuma Liverpool da kuma ko Newcastle ne to duk larabawan suna so su siya su ba kudi ba da musu bane su sun ga harkan bolin yana tafiya ne shine su ma suke so su fadu a cikin wannan
to coach duba da cewa kai bayani harkan bolin yana tafiya to mu kan menene matsalar harkan bolin musamman Afrika kuma ma a nan kasa Nigeria
wallahi a Nigeria wato mun kokoi abun din sannan muka zo kuma muka yi watsi da shi don shi maganan kwallo a tunda ana bugawa babu a maganan kudi a ciki so mutum zai buga yanda ya ga dama officials kuma dan kudin da ake bawa yawancin officials ne sai su cinye kudin su bar yara a cikin wahala to yanzu da zamani ya canja ball ne ya canja don mutum daya kwallon kafa sai rike anguwa daya saboda ba karamin kudi suke samu ba to anan maganan corruption zan ce ne sorry to say corruption to shine babban abun da yake damu mu clubs yawanci gwamnati ne take rike da su gwamnati kuma lokaci yawan wannan gwamnati yazo zai maganan kwallo wani yazo ba zai yi ba to inda ake samun failures kenan amma su in kaje kasashen waje stadium na individuals ne na mutane ne ba na gwamnati ba sannan duk abun da ya faru in sun ga suna samu to za su shiga su maintain su ba ware mata kudi sannan in anan ne kuma kudin mutane su bi su cinye kudin dan wasa na buga bo yana wahala ba wanda zai taimake shi a cikin Najeriya kuma zaka tashi da moto diga nan arewa ka tafi kudu buga match a moto dan wasa ya gaji ya kamata a taimaka a rage abubuwan nan duka su yi ko zonin inda yanzu ga shirin security situation na Najeriya ya kamata su rage musu tafiye tafiyan a raba an kare hudun sai su tafi kamar inda suke confederation cup hudun da suka fito a sama ko shida da suka fito sai a je a kai su wani waje a sake buga a zakure shi kenan sai a tafi ka rage wa mutane wahala da kudi kashe-kashen kudi don yanzu ba kowane gwamnati ne ke sponsoring ball ba a Najeriya sannan individual ma da yawa sun cira nusa a harkan kwallo a Najeriya da akwai su irin yawo private ne akwai Odoji United duka dai wayannan duka sai wayanyawo duka nan mutane ne ba na gwamnati to amma stadium suke amfani da shi na gwamnati ne to ya kamata yanzu stadium mutane su mallaki stadium nasu idan suka mallaki stadium nasu su za su sa kudin da suke so su fadi abun da suke so to a karshe za a fara kyautata ma yan wasanni za ka fara kyautata ma wasanni to za ka bolin ya ci gaba amma yanzu da yaro ya ta zaga bayan da yake tana sai kwadayin zuwa kasan waje yanzu kuma ga kaman a Egypt akwai captain din Egypt da Hassan Mossan da yakanesa su dewa duka inna al-ali din nan da Zamalek in national team su gaba dan kace da biyu a kasan waje duk sauran gida suke buga ana biyan su suna tafiya da jirgi su saboda ni na da yaro a wajen nan yaron nan da yaje miliyan 10 ka bashi a Egypt nan kawai miliyan 10 signing on na shi to shi wannan signing on din da ya karba yazo yi alheri ya komai koma yanzu har ya kare wasa sun rike shi kuma nu bibbiu a wajen ne to idan ana haka ai wani ba zai damu da sai ya je wani waje ba ma anan ne zaka zo ka ji cewa wannan zai kula da kai Najeriya shi
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Coach Sabo Ziko da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado da producer mu Salaman Abu da engineer mu ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai mu wassalam
to madalla a gaida baban Lela yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Kungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Najeriya ta sami amincewar hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika wato CAF domin yin amfani da filayen wasa biyu domin karbar bakuncin wasanninta na gida na neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekarar nan ta 2023 hukumar ta CAF ta amince da filayen wasa na Fabio da ke Uyo da kuma na MKO Abiola da ke Abuja babban birnin kasar Najeriya wacce ta taba lashe gasar ta nahiyar Afrika har sau uku yanzu haka ita ce ke jagorancin rukunin su na wasannin na neman gurbi da maki 6 sakamakon nasara da ta yi a wasannin ta biyu da suka gabata kan kasashen Saliyo da Sao Tome duk da yake dai akwai alamun haske a fafutukar ta Najeriya to amma manazartan lamurran wasanni na ganin cewa wajibi ne kasar ta ƙara azama domin kaucewa yar gidan jiya har yanzu ƴan kasar da dama ba su manta da kuma bayan da kasar ta fuskanta ba wanda hana ta samun gurbi a gasar da ta gabata ta shekara ta 2022 Sa'ad da Ghana ta doke ta ta kuma kwace mata damar samun shiga gasar. Rahotanni na bayyana cewa za a dawo da ci gaba da fafata wasannin na neman gurbin gasar ta bana ne a cikin watan Maris mai zuwa, inda Najeriya za ta buga wasanni biyu da kasar Guinea Bissau. Wasu manyan kungiyoyin kwallon kafar Turai na ci gaba da zauracin dan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen, wanda ke takale da kungiyar Napoli ta kasar Italiya. Rahotanni na bayyana cewa a Ingila, kungiyoyin Manchester United da Chelsea duk sun zuba komar farautar dan wasan mai shekaru 24, ko bayan waɗannan ma kungiyar PSG ta kasar Faransa ta nuna sha'awar sayan dan wasan a wannan bazara. Ana tsarin fafatawa mai zafin gaske wajen samun sa hannu Osimhen kan kwantaragi a tsakanin kungiyoyin, inda aka ruwaito cewa United na buƙace da samun riƙaƙƙen dan wasan gaba tun bayan da ta raba gari da Cristiano Ronaldo. A daidai lokacin da kuma abokiyar adawar ta wato Chelsea ta nuna wa duniya cewa kuɗi ba bakin komai bane a fagen cefanen ɗan wasa a ƙarƙashin sabon shugabanta Todd Boehly. Tauraron Osimhen dai ya ci gaba da haskawa sosai a ƙungiyar ta Napoli, inda kawo yanzu ya sami zura mata ƙwallaye har 15 a cikin wasanni 20 da ya buga mata. A dai ɓangaren kuma ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa uku ne suka bayyana sha'awar sayan ɗan wasan gaba na Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang. An ruwaito cewa ƙungiyoyin Atletico Madrid da AC Milan har ma da tsohuwar ƙungiyarsa ta Barcelona sun shirya yunkurin sayan ɗan wasan mai shekaru 33. Wannan kuwa duk ya biyo ne bayan wani bazata da ƙungiyarsa ta Chelsea ta yi da fitar da shi daga cikin 'yan wasanta masu fafata gasar zakarun Turai, inda ta saka sababbin 'yan wasa uku da ta saya kwanan nan. A jiya Juma'a ma kocin ƙungiyar Graham Potter bai hada da shi a cikin 'yan wasan ƙungiyar da suka yi kunnen doki da Fulham ba a wasan gasar Premier, lamarin da ya kara tunzura ɗan wasan har yake zargin ko ana yi masa kura da hali ne. Aubameyang ya koma Chelsea din ne daga Barcelona a bazarar da ta gabata, to amma masu fashin baki kan lamuran wasanni suna bayyana ra'ayin cewa har yanzu ɗan wasan ya kasa yin wani babban tasiri a ƙungiyar tun sa'adda aka saye shi.
To a gaishe ka, Gadin Murtalan ya sake dawo amma da labarai a takaice.
Sar Filu a takaice, Rasha a hukumance ta hada da yankunan Ukraine da ta mamaye a cikin gundumar soji ta gabashin Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Asabar a cikin rahoton tsaronta na sirri. Ma'aikatar ta ce labarin haka ya ta'allaka ne kan wani rahoto da ya bayyana cewa an sanya yankunan Donetsk da Luhansk da kuma yankin Zaporizhia da Kherson a ƙarƙashin wata runduna ta wani komanda mai anini uku da ke da mazauni a Rostov-on-Don. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa wani jirgin balan-balan na leƙen asiri na China yana shawagi a saman yankin Latin America kwanaki biyu bayan da aka gano wani balan-balan irinsa mai tashi sama sosai yana tafiya a sararin samaniyar Amurka. Sakataren watsa labarai na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Reiner, ya faɗa a wata sanarwa a kafafen yaɗa labarai cewa muna ganin rahotannin jujjuyawar wani balan-balan a Latin Amurka. Faforoma Francis ya nemi jajantawa jama'ar Sudan ta kudu da suka daɗe suna shan ukuba, yayin da ya soma cikakken ranar farko ta ziyararsa a ƙasar da ke fama da tashin hankali da fatara da rikice-rikice, ta hanyar ƙarfafawa shugabannin addini da mataimakansu da su yi wa al'ummarsu hidima. Bayan isa a sabuwar ƙasar a ziyarar farko da wani faforoma ya taɓa kaiwa a jiya Juma'a, Francis ya kwashe tsawon ranar ta yau Asabar wajen addu'o'i ga ma'aikatan majami'a, kana da kuma 'yan ƙasar Sudan ta kudu da yaƙi da ambaliyar ruwa da sauran tashe-tashen hankali suka tilasta musu barin gidajensu. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Peru sun koma toshe wani yunkurin shugaban ƙasar na ƙara matso da lokacin zaɓe zuwa wannan shekara ta 2023. Masu zanga-zangar a ƙasar sun buƙaci a gudanar da sababbin zaɓuka, to amma majalisar dokoki ta ƙi amincewa da hakan. Masu shari'a a jiya Juma'a sun wanke Elon Musk daga zargin alhakin asarar masu saka jari a wata shari'a da ake tuhumar yin zamba bisa sakonninsa na Twitter a shekara ta 2018 da ke kirarin ƙarya na cewa ya tanadi kuɗaɗe domin sai hannayen jarin kamfanin ƙera motoci masu amfani da lantarki na Tesla.
To a gaishe ka, masu raro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe idan Allah ya kai mu gobe Lahadi, inda za mu da muku da wani sabon shirin kamar kodayaushe. za a izuwa shafukanmu na yanar gizo mun sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da Dadi Balawai wanda ya haɗa shirin tare ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Nick. Ni Sarfi Hashin Gumel daga nan Washington DC ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.